an karar da Najeriya kan hari ta yanar gizo da za a kawo na'urori masu kwakwalwa na Najeriya da hukumar bunƙasa bayanan kimiyyar sadarwa ta fitar ya fito da kalubalen fili inda ta ɗaiɗaikun mutane kan faɗi yadda lamarin ya shafe su. Hukumar bunƙasa bayanan kimiyyar dai ta ce masu satar bayanai na shirin kawo farmaki ga kafafen sadarwa yanar gizo na Najeriya da hakan ya zama wajibi hukumomin gwamnati sun sa masu zaman kansu da sauran mutane su ɗau matakan garkuwa daga wannan barazanar. Shawarin ya haɗa da kaucewa hawa yanar gizo na kyauta in ba ya zama wajibi ba, kaucewa buɗe kafar musayar hotuna ko sautuka tsakanin wayoyin salula ta manhajar Bluetooth ko infrared barkatai, da sanya garkuwar yaki da abubuwa da kan illata na'urori masu kwakwalwa ta hanyar yanar gizo, wato antivirus. Wannan an karrarwa ta kai ga zauren majalisar dattawan Najeriya inda aka zanta kan lamarin.
If we cannot protect malicious and vexatious presentation from cyber operators, how do we use our cyber space?
Idan ba za mu iya kare kanmu daga zamba cikin aminci na kafafen samar da yanar gizo ba, ta yaya za mu iya amfani da kafarmu ta yanar gizo wajen kare mutunci da tsaron Najeriya inda an samu akasin kawo mana hari na makamin kimiyyar yanar gizo? Sanata Dino Mai Laye ke magana kan wannan batu a zauren majalisar.
Is to make sure that these agencies of government that have been saddled with the responsibility of protecting our cyberspace wake up to their.
Da haka mafita ga wannan damuwar ita ce mu buƙaci hukumomin da haƙƙin kare kafar ta yanar gizo ke wuyansu su farka don sauƙi nauyin da ke kansu. Bayani ɗaya kawai na ƙarya zai iya jefa Najeriya cikin babbar damuwa. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Ike Kwaramadu da ya jagoranci zaman ya ce ya zama wajibi gwamnati ta farka don samun kariya.
The hacking tower, various emails, the set up all kinds of accounts in our names, using to defraud people. So we all victims every day, including myself. In at some point I had to state in my website.
Kullum ɗan damfarar yanar gizo kan shigo cikin akwatunan sadarwarmu na email da buɗe shafuka da sunayenmu inda sukan damfari mutane. Wannan ya sai da na fitar da sanarwa cewa bani da wani jawabi na kashin kaina a yanar gizo, da zarar an toshe nan sai ƴan damfarar su bude can. Iko Ramadu ya ƙara da cewa mafi damuwa shine gargadin yaki ta yanar gizo da ke tinkaro Najeriya. Kamar yadda mukan shirya don yaki na soja don kare ƙasa, haka ne ya dace mu shirya don yaki da hari ta yanar gizo kan cibiyoyinmu. Mataimakin shugaban majalisar dattawan ya karanta kudurori biyu da aka ɗauka kan wannan barazana da ke tinkarowa.
One is to urge the National Security Advisor to alert all security agencies and financial institutions in the country about the current and threatening dimension of cyber attacks. Those are what of this prayer say I.
Na farko shine mai ba shugaban Najeriya shawari kan tsaro, Janar Manguno ya ankarar da cibiyoyin tsaro da bankuna kan wannan barazanar. Mataki na biyu shine sanya kwamitin majalisar dattawa na kimiyya da kare yanar gizo ya shirya babban taro da zai hada dukkan masu ruwa da tsakiya wannan bangare don bullo da kawo dabara na ƙasa baki daya yadda za a tunkari wannan barazanar. Waɗannan na daga cikin matakan da Najeriya ta ɗauka kan wannan yaki ta yanar gizo da masana suka yi kiyasin matukar maharan suka samu nasara za su haddasa wa Najeriya asarar kimanin naira biliyan 150. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.